corner of yesterday, half a block from should have been. I'm walking faster, never looking back again. 'Cause my heart says it can't wait, it's tapping out a brand new beat. Time to meet my fate on Future Street. Future Street, the sidewalk's finer. Future Street, the sun shines bright. Future Street, the people have some pep in their step. Everybody's traveling light. Right there at the intersection of satisfaction and complete. Gonna live my dreams on Future Street. Boop down, skadilladway. Badilladbadadadwee-dadadway. Skadilladow, dwee-dadway. I'm gonna live my dreams on Future Street. Now there's a girl that's waiting for me with tomorrow in her eyes. Don't need a crystal ball to know the girl's a prize. Oh, 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 I'll go out window shopping. Be cuddly, so sweet. Stores stay open late on Future Street. Future Street, a rich man's playground. Future Street, a brand new day. Future Street, you can't find a single red light and traffic's always going your way. Yeah, on the corner of faith and hope, half a block from what will be. Finally made my peace with destiny. Oh, I know I'm feeling lucky. Got direction at my feet. Skadilladadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad But da ba da ba was just me and my baby walking down Future Street. It's just me and my baby walking down Future Street. Da 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 da